الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا أشرين غوتن Rabi'u Thani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 11 miladiya ta 2023. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin فتح رب البرية بأدلة العزية في فقه المالكية لتابعنا واندب بمالمي بروفيسور محمد المنصور سقط حفظه الله تعالى يولفا واندوانا لتابع شرهينينا ببال لتابع نن مقدمة العزية تا بمالمي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى واندوكما شين درسينا دريد 40 دهدو أتشكم واند لتابع مع البركة. A darasin da ya gabata mun tattauna ne akan mustahabbancin sakin fuska da murmushi lokacin sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Abi Dharr al-Ghifari ya kwadaitar da yin haka, kamar yanda ya tabbata kuma a cikin ainihin wani hadithin da Imam Ahmad ya ruwaito wanda Sheikh Albani ya inganta shi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Sannan mun tattauna game da mustahabbancin maimaita sallama in akwai bukatar haka. Lokacin da mutum yayi sallama yake shakkun an ji ko ba a ji ba, ko kuma lokacin da mutum yayi sallama kuma yake ganin akwai jama'a da yawa, wasu sun ji wasu basu ji ba, to an so ya maimaita sallamar kamar sau uku. Sannan mun tattauna game da sallama ga ƙananan yara, an sunnanta yin sallama ga ƙananan yara in an zo wucewa ta inda suke wasa, saboda hadithin Anas Allah ya ƙara masa yadda, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin haka. Sannan a cikin yi wa yara sallama, na farko akwai koyawa kai tawadu'u, sannan akwai saba musu wannan kyakkyawar ɗabi'a ta musulunci, akwai kuma ƙoƙarin rayar da ita a cikin zukatansu. Sannan an ƙarfafa yin sallama a wasu halaye na musamman. Lalle a wasu halaye guda uku an ƙarfafa yin sallama: lokacin shiga gida, saboda faɗin Allah fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, da kuma lokacin da mutum zai shiga majalisi gurin taruwar jama'a, da kuma lokacin rabuwa da jama'a bayan ya zauna a cikin su. Wannan duk mun tattauna cewa an ƙarfafa cewa mutum ya yi sallama a waɗannan wurare. Sannan na daga cikin ladubban sallama sassauta murya don kar a tashi mai bacci. Sannan yana daga cikin abin da muka karanta sumbantar hannu lokacin sallama. Wannan yana halatta ainihin bisa ga sharuɗan da muka karanta a darasin da ya gabata. Sai kuma muka shiga bayani game da waɗanda ba a yi musu sallama. Wato waɗanda ba a yi musu sallama su ne malam ya ce ma'abota son zuciya kamar mu'tazilawa da shi'a, da kuma waɗanda suka shagaltu da wani wasa kamar irin wasan dara, karta, lido da sauransu. sannan mun tattauna game da ba a fara wa kafiran amana da sallama amma in sun fara yin sallamar su za a mayar musu ba tare da wawun ba sannan ba a sunnanta yin sallama ga mutumin da yake salla ba to wannan mun tattauna wannan mas'aloli kusan duka a darasin da ya gabata sai dai muna daidai wata gaba lokaci ya cin mana game da ainihin wato gabata rashin yin sallama ga waɗanda suke ma'abota bid'a mun tattauna game da wannan mas'ala cewa akwai abubuwan da ba a yi musu kamar ainihin wato shawara da su cikin al'amuran addini kamar ba su wani mukami ko wani matsayi a cikin gwamnatin musulunci kamar yin tafiya tare da su kamar duba su idan ba su da lafiya kamar ainihin wato tsoratar da su da kuma daure su dan sassauta cutarwarsu ga mutane sannan ba a karbar ruwayar su ta hadisi sannan an shar'anta a zarge su a tsangwame su ai musu inkari kamar yanda an shar'anta rashin halattar jana'izar su idan sun mutu yana daga cikin mawaqib na salaf kaura cewa ashabul ahwa ma'abota san zuciya da bid'a kamar yanda bayani zai zo an samu Anas dan Malik wato an ce wa Anas wasu mutane suna ƙaryata ceto da azabar kabari yace karka zauna tare da su Uzaifa ya ga wani mutum ya daura kambu a hannunsa yace da zaka mutu kana sanye da wannan bazan maka sallah ba sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiqa zuwa ga mutanen Basara yace kar a zauna da wani mugun mutum mai suna Sabiq yace kar ku zauna tare da shi domin Sabiqu yana daga cikin waɗanda sai ya dauko ayoyin Alkur'ani sai ya ce sai ya gwara su aikin sa kenan sayyidina Umar yace kar a zauna da shi qala al-mu'allif rahimahullah وقال سعيد بن جبير لأيوب لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجي وانا اشتماما يتا سعيد بن جبير يكي تشوى أيوب تشوى كركا زونا دا ابن حبيب وبين ابن حبيب شيما ينا دا أكيد مرجي أنتي تو قبر كراتين دا متاششين وقال إبراهيم النخعي قال المؤلف رحمه الله تعالى يتشوى وقال إبراهيم النخعي لرجل تكلم عنده في الإرجاء Ibrahim an-Nakhai ya fada wa wani mutum da ya tattauna a wajensa game da aqidan murji'anci sai ya fahimci wannan mutum ba murji'e ne mai aqidan murji'a ne sai ya ce idza qumta min indina fala ta'ud ilaina yace idan ka ban nan karka ƙara dawo mana gurinmu karka sake zuwa inda muke duk lokacin da mutum aka fahimci fitinan ne ne ma'abocin san zuciya haka ake ba zuwa za a yi ta faman jinsa ana tattauna yana sake batar da mutane ba abinda Ibrahim an-Nakhai da ya tattauna da shi yaje yanda yake sai ya ce to daga yau kanka sake zuwa majalisin mu wa qad zakara al-ulama malamai sun ambata sun tattauna fit tafariqi bainal mubtadi'i da'iya wa ghairi tsakanin dan bid'a da yake kiran mutane zuwa ga bid'arsa da kuma wanda ba shi ba minal awam na wa ghairuhum wato ga magarin mutane shi dai dan bid'a ne akan kansa amma baya kiran kowa zuwa ga bid'arsa to yana da ban malamai sun bambanta hukuncin sa da wanda yake dan bid'a ne kuma yana ta tallata ta hanyar jan waɗanda suke jahilai ba masu karatu ba faqalu suka ce yunkaru alai za a yi masa inkari idza kana da'iyatun ila albid'a in ya zama mai kira ne zuwa ga bid'ar tasa wa yutalaffu bihi za a tausasa masa idza kana min al-awam in yana cikin jahilai wadanda shi ma kawai jansa akai bai ma san ina za a je ba bai san dalilin da yasa ake jansa ba kawai an ja shi an kuma zo masa da wata shubha da ya kamu da wannan cutar ta shubha kawai yake ta bi to wannan shi sai a sassauta masa wajen tattaunawa da shi da wayan masa da kai da warware shubhar da ta ja shi zuwa ga wannan tafiya ko wannan aqida li'annahu yajhalu al-bid'a domin ya jahilci bid'ar ma allati i'tanaqaha wadda ya rungume ta fil ghalib amma fi yawan lokuta kuma za ga jahilai ko kuma wawaye ko kuma wayanda duk ake jan su cikin wata bid'a za ga mafi yawa sun rungume ta basu ma san ainihin hadarin da ke tattare da abin da suke kai ba wa qulubil awam sari'atut taqallub, kuma dama zukatan wa'anda ba masu karatu ba suna da saurun juyawa. Da ka ja su nan kace musu ai ga inda hanya take kaza kaza, tunda ba su da ilimi ba su da karatu kawai sai su bi, da haka za ga qulubul awam sari'ut taqallub. Fa in lam yanfa'in nusha, idan nasihar bata yi amfani ba, wa kana al-i'radu ainihin wato wa kana al-i'radu anhu taqbihan li bid'atihi ta'akkada al-istibah istihbabu fil i'rad. Wa kana al-i'radu, idan an yi nasihar nasihar bata yi amfani ba, wa kana al-i'radu anhu, sai aka fahimci bujire masa, taqbihan li bid'atihi, yana daga cikin abin da zai ƙara nuna munin bid'ar da yake, domin an ga dukkan mutane sun bujire ba sa mu'amala da shi. To ta'akkada al-istihbabu fil i'rad, to mustahabbancin kaurace masa da bujire masa ya ƙara ƙarfi ma, sai a ƙara ƙarfafa bujire masa, domin an lura cewa bujire masa yana sake kashe wutar wannan bid'ar tasa. Wa hadhihi al-wasa'il wad-dawabit, waɗannan hanyoyin da waɗannan ka'idojin, li hijril mubtadi', da ake bi wajen kauracewa dan bid'a, ta duru ma'al maslahati, to duk tana kewayawa ne in akwai maslaha, wujudan wa adaman, wato sai a kaurace masa idan a cikin kaurace masa akwai maslaha, sai a ki kaurace masa a cigaba da mu'amala da shi idan akwai maslaha cikin rashin kaurace masa. Da haka maslahar za a duba, shin kaurace masa zai bada fa'ida, ko kuma a cigaba da mu'amalanta sa ana tattauna da shi wannan yafi fa'ida, to wannan shi ake dubawa wajen ainin kan a kaurace ko kuma a kaurace din. Fa idza kanat al maslahatu fi hijrihi, idan aka ga maslahar tana cikin kaurace masa, to anan fal hijru huwa al afdalu, kaurace masa shi yafi falala. Wa in kanat al maslahatu fi adam al hijri, idan kuma maslahar tana cikin rashin kauracewa din, to kana huwa al-afdalu, rashin kauracewa shi yafi, wallahu a'lam. Da haka in an zo abinda ake dubawa kenan wajen a kaurace ko a ki kauracewa din, idan mutun yana irin wannan ko batacce ne, in kauracewa zai masa ciwo ya ga dan me yasa mutane ba sa mu'amala da shi, in yazo sai ya ga an daddare kowa ya tafi yasa, in ya mika hannu babu mai gaisawa da shi, in ya shiga taro sai a fashe abun yana masa ciwo, sai ya zauna ya ga ashe kaza yake yi, to bari tunda haka ne gaskiya shi baya jin dadin abin da mutane suke masa, bari kawai ya daina wannan abun. To in akwai maslaha kaga sai a kaurace shi, kaga ta yi masa amfani. Idan kuma aka ga da kaurace mai ya ƙara tuburewa, ya ƙara kangarewa, ya ƙara jan damara, ya ƙara nausawa cikin daji, to kaga a cikin kaurace masa babu maslaha, sai a dawo a cigaba da mu'amalantar sa, watakila a jawo shi. Wa amma al-mas'alatu thaniya, amma mas'ala ta biyu, wa hiya an-nahyu anis-salam, shine hana yin sallama ala ahli al-lahwi wal-la'ibi, ga waɗanda suka shagaltu da wasa, wa ashabil ma'asi, da kuma ma'abota saban Allah. Fa hiya mabaniyatun ala qaulillahi ta'ala, to wannan rashin yi wa waɗannan rukunin mutane sallama, wato an gina shi ne akan faɗin Allah ta'ala. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, Allah ya ce idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu, suna yin karan tsaye a ayoyinmu, suna keta alfarmar shari'a, fa a'ridu anhum, Allah ta'ala ya ce ka tashi daga wajensu, ka bujire musu, ka kaurace musu, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, har sai sun koma tattaunawa cikin wani zancen ba wancan ba, sai sun daina wannan cin mutuncin shari'a, sun daina cin zarafin addini, sun daina yin maganganun da suka sabawa Allah da manzansa. Sannan to kaga wannan shine aka gina cewa idan mutane sun shagaltu da wasa ko kuma suna saban Allah, to kar a yi musu sallama, kawai mutun yazo sai ya wuce abin sa. Suratul An'am aya ta 68. Wa yatawajjahu fi ma'anad da'iya, ana fuskantar da wannan ma'ana ta idan dan bid'a da'iya ne, ma'ana mai kira ne shi ma zuwa ga bid'ar, akwai wanda wato ya sha bid'ar ya koshi kuma yana da ido a ilimi, da haka sai dai ilimin nasa sai ya zama toba mai amfani ba, ga ilimin amma na bata, da haka yana shiga cikin rigar ilimin ya batar da jahilai da wawaye ta hanyar jefa wa mutane shubha da sauransu. To idan ya zama to wannan da'iya kenan, shine wanda yake dan bid'a da'iya, to ana fuskantar ma'anar da'iya ne ga manishtahara, wanda ya shahara, wa urifa bi sharri aka san shi da sharri wal fasadi da barna fa hadha yunkaru alai wannan ba wani lallaba shi da zai in kadi za a fito a yi masa wa in asarra bil ma'siya koda ko yana boye saban koda yana sirranta saban matukar aka fahimci cewa da'iya ne kuma ya shahara da wannan an san shi da wannan sharrin to za a fito a yi masa inkari wa qad qala al qadi iyad yake cewa fa in kana yastatiru bil ma'asi idan ya kasance yana sitirce kansa wajen yin saban baya yi a bainar jama'a yana buya fa dhahiru kalami ahmada annahu la yuhjaru to fa dhahiru kalami ahmada zahirin zancen Imam Ahmad wato zahirin maganar Imam Ahmad annahu la yuhjar to ba za a kaurace masa ba domin laifin ma a koye yake yi baya yadda a san yana yin abin nan sai dai in tsotsayi ya sa wani ya zo ya gan shi amma in zai yi laifin uya yake baya yi a bainar jama'a to wannan ba za a kaurace masa ba qala fi riwayati hanbalin laysa liman yaskaru wa yuqarifu shay'an min al-fawahish hurmatan wai babu wata alfarma ga wanda yake shan kayan maye ya bugu ko kuma yake aikata wani abu daga cikin alfasha to yana da alfarma ne in bai aikata haka ba amma matukar yana shan kayan maye ya bugu matukar an kama shi yayin zina ko yayi alfasha to alfarmarsa ta fadi wala wislatan kuma babu wani sauran ainihin wato wasalatan wata sadarwa ko ainihin wato alaka in kana mu'linan lidhalika indai yana bayyanar da hakan mukashifan kuma yana yin abun karara kowa yana gani shine mukashifan ma'ana baya wani boye baya wani kewaye qala al-khallal fi kitabihi al-mujaniba ko mujanaba al-khallal a cikin littafin fi kitabi al-mujanaba Khallal yana faɗa a cikin wato littafin Al-Mujanaba yace Abu Abdullah yahjuru ahli al-ma'asi yace Abu Abdullah yana kauracewa ma'abota saban Allah wa min qarifil a'malir radiya aw ta'adda haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-iqamati alayhi aw al-israr yake cewa Abu Abdullah yana kauracewa ahli al-ma'asi masu sabo wa min qarifil a'malir radiya da dukkan wanda yake aikata wasu ayyuka na kaskanci wato radiya ayyuka waɗanda suke radiya na koma baya na halaka yana aikata su aw ta'adda ko yana yin ta'addanci ga haditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-iqama wato da ma'anar wato dagewa alaihi akai aw al-israr ko kuma dogewa akai Mana Abu Abdullah yana kauracewa ahlul ma'asi da dukkan wanda suke ainihin wato suna aikata la'amalin radiya aw ta'adda ko kuma waɗanda suke ainihin wato aw ta'adda wanda yake ketare iyakokin shari'a an gane ko to yana kaurace musu duba da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam alal ma'anal iqama yace amma hadisin yana yazo ne da ma'anar al-iqamatu alai wato al-iqamatu alaihi shine mutun ya zamto yana dogewa yana wato akan zunubin idan mutun ya zamto yana dogewa akan zunubin baya dainawa kullun yana yi awul israr da al-israr da al-iqama kusan da abu daya ne wato in ya zama mutum ma'abocin saban ne ba an san shi da saban baya dainawa baya jin kunyar kowa to wannan shi ake kaurace masa amma mutumin da ba dogewa yake akan saban wakila jifa yake kuma a boye ma yake ba kowa ya san yana yi ba to wannan ba a kaurace masa ina fata an gane wa amma man sakira aw shariba aw fa'ala fi'lan min hadhihi al-af'al al-mahdhura thumma lam yukashif biha wa lam yulqa fiha jilbab al-haya falkafu an a'radihim wa an al-muslimin wal imsaku an a'radihim wal muslimin aslam sai malai cewa amma man sakira amma wanda yayi maye ya bugu aw shariba ko yake shan kayan maye din aw fa'ala fi'lan ko yayi aikata wani aiki min hadhihi al-af'al daga irin waɗannan ayyukan al-mahzura da aka haramta thumma lam yukashif biha sannan asirinsa bai tonu ba da ita da laifin shine lam yukashif biha asirin sa bai tonu ba akan aikata wannan laifin walam yulqa fiha jilbabul haya sannan bai jefar da wato mayafin kunya ba a cikin aikata wannan laifin har yanzu da dan sauran jin nauyi da kunya baya san a san yana yi in ma ya san abin nan da sauransu za ka ga yana ta jin ba dadi in ma aka ce wani ya ji labari ko wani ya gan shi din fal kaffu an a aradihim to irin waɗannan kamewa gabarin mutunci gabarin cin mutuncin su wa anil muslimina da kuma sauran musulmi wal imsaku an a aradihim da kuma kamewa gabarin mutuncin su wal muslimina da na sauran musulmi aslam shi ya fi kubuta mutun ne dama mai mutunci kuma yana kaffa kaffa laifin ma tsotsayi akai ya kaka mashi to ba za a zo a dinga hira da shi da yan jarida irin yanda suke yi sau nawa kai wannan yace shine na farko ana daukan hotonsa kuma a tura shi a cikin duniya wannan kuskure ne amma wanda an kama shi a guri kaza an kama shi a guri kaza yayi fice ba ma abin to wannan sai a tallata dan kowa ya ganshi kusa da shi ya guje shi amma mutumin da ba halinsa bane bai taba yi ba ba taba kama shi ba tsotsayi ya sa ran nan kawai sai mutum ya aikata laifin shikenan sai yan jarida su zo su ta tallata shi sai a dauke shi a ita tura shi a social media a ita tura shi gurum gurum a hotuna kuma in yazo ya dama ba fice da wannan laifin ba yazo ya tuba zaman gari ya gagare shi zaman sa cikin iyalansa ya masa wahala a wannan baya cikin tsarin musulunci na fata an gane amma wanda halinsa ne ba mutumin kirki bane yayi ba daya ba biyu ba to wannan sai a bankada shi dan mutane su san cewa ba mutumin kirki bane kuma kowa ya guje shi wannan yana daga cikin tsarin musulunci shi yasa malam yake fada anan in dai asirin sa bai tonu ba ko kuma ainihin wato bai jefar da hijabin kunya ba daga kansa wajen aikata laifin to a kame daga barin cin mutuncin sa da na sauran musulmi wannan shi yafi ila an qala har zuwa inda Abu Abdullah yake cewa wayan bage li ahlil khair an yahjuruhu mayitan wanda yayi fice da aikin sabo to wannan ya kamata ma'abota wato mutanen kirki su kaurace masa koda bayan ya mutu ma ma'ana ko ya mutum ma a kaurace masa kar a samu mutanen kirki su je kan gawarsa idza kana fihi kaffun li amsalihi inda hakan zai zama kamewa ga ire-irensa fayatrukuna tashyi'a janazatihi to sai irin waɗannan mutanen kirki sai su kiraka janaizarsa saboda masu laifuka irin nata in an fahimci cewa sako zai isa zuwa gare su cewa ai da suwa ne duk madai mutanen nan mutanen kirki na unguwa wala ba wanda yaje janaizar to in dai wannan zai bayu zuwa ga masu laifi irin wannan su ma su kame su daina aikata wannan laifin to ya halatta mutanen kirki koda ya mutu din kasu je kan gawarsa domin wa Hajar ibn Mas'ud radiyallahu anhu rajulan ra'ahu yadhhaku fi janazatin kaji ko kaji su magabata tsaurin da suke akan wanda yake saban Allah ko wanda yake aikata bid'a ba irin tsananin da muke yi bane fa yanzu za ka ga mu akwai dan karantawa akwai dan sanyi akwai dan nuna sanayya in mutun yana saban Allah gashi yana saban Allah amma dai har yanzu dai mutane ba sa iya nuna masa cewa ba mutumin kirki bane sai ya zo mu a tafa da shi a ci abinci da shi kuma sai ya tafi a dinga kaza kaza sai a dinga cin namansa su sahabbai ba sa yin haka ba wani mujamala kaji mutun ne a wajen jana'iza kawai fashe da dariya kawai sai Abdullahi dan Mas'ud ya kaurace masa faqala lahu yace da shi atadhhaku ma aljanaza la ukallimuka abadan kaji ba ya laifin da yake nan Abdullahi dan Mas'ud yaga wani mutun ya dhahaku fi janazati wajen sallar janaza ya ganshi yana dariya faqala lahu yace atadhhaku ma aljanaza yanzu gagawa ana sallar janaza kai dariya la ukallimuka abadan bazan sake maka magana ba har abada domin wannan izgilanci ne da addini ana sallar gawa kana dariya Abdullahi dan Mas'ud wa amma almas'alatu thalitha ma mas'ala ta uku wa hiya an-nahyu an ibtida'i ahli alkitabi bisalam ita ce mas'alar hana fara wa kafirai da sallama an hana musulmi ya fara wa ahli alkitabi da sallama to wannan mas'ala fa hiya ma'khuzatun min hadith abi huraira an dauko ta ne daga hadithin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabda'ul yahuda wan nasara bi salam kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama an gane ko ya kar ku ga yahudu da nasara ku ce za ku ainihin wato yi musu sallama wa idza laqitumuhum min tariqin in kun hadu da su a hanya fattaruhum ila adyakihi to ku matse su ku takure shi zuwa ga ainihin wato inda ya fi kunci ma'ana ku matse su gefe wannan hadithin Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin muqaddimatul fatih cikin muqaddima ta fatul bari yana cewa Suhail Ibn Abi Salih Sammani ahadul a'immatul mashhurina al-mukthirin daya ne daga cikin manyan malamai wadanda suke mashahurai masu yawan ruwaya wasaqahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya wasaqa shi ma'ana thika ne wadara qutni haka dara qutni to wancan muslim ne ko to jazakumullahu khairan fattaruhum ila adyakihi yace wannan hadithin sahihu muslim ko imam muslim ya rawaito shi hadithi na 2176 وقد تكلم على هذا الحديث مع اخراج مسلم له في الصحيح اما fa wannan hadisin malamai sun tattauna akan sa duk da cewa imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihu muslim li'annahu min riwayati abi salih as-sammani domin hadisin riwaya ce ta abi salih as-sammani al-madani an abihi shi kuma ya jiyo wannan hadisin daga mahaifinsa an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira رضي الله عنه وابو صالح مع تغير حفظه ابو صالح سماني ددا cewa haddasa ta canza ma'ana an samu ikhtiladi kwakwalwa wato binnan dinsa bayan daga baya ya samu ikhtiladi wato kwakwalwa rudewa kwakwalwa kuma gashi tafarrada bihi shine kadai ya kadaita da wannan ruwayar wannan karinta fattaruhum ila adyakihi an gane ko sannan kuma abu na biyu wattaraba fi lafzihi sannan yayi an samu ittirabi a cikin lafazin nasa ma'ana a lafazin hadisin bai kawo lafazi guda ɗaya ba a can sai kaji yazo da lafazi kaza anan kuma yazo da wani lafazin sabanin lafazin da ya kawo shi a can fa qala marra wani lokaci sai kaji ya ce al mushrikina ma'ana la tabda al mushrikina bis salam wa taratan wani lokaci sai kaji ya ce ahal al-kitab la tabda'u ahal al-kitab bis-salam wa taratan al-yahud la tabda'u al-yahud bis-salam to wanne annabi ya faɗa a ciki ya ce la tabda'u al-mushrikina wani lokaci sai kaji ya ce la tabda'u al-yahuda wani lokaci sai kaji ya ce la tabda'u ahal al-kitab bis-salam amma lafzun waqtaruhum ila adyaqi at-tariq ku takure su zuwa ga ainihin wato hanya wato zuwa ga hanya mafi kunci mafi takura famfara da bi riwayati to wannan shi Abu Salih Sammani shi kadai ne wanda ya kadaita bi riwayati da ruwayar ina fata an gane shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya din to shine abinda na fara karantawa dazu kuka yi mun ishara ko ma'ana wannan hadithin na ainihin wato Abu Salih Sammani Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin muqaddima tasa yana cewa Suhail Ibn Abi Salih Sammani daya ne daga cikin mashahuran malamai al-mukthirina masu kuma yawan ruwaya wasaqahu an-nasa'i wad-daraqutni wa ghayruhuma Imamu an-nasa'i da Imamu ad-daraqutni da wasunsu sun wasaqa shi sun ce thika ne wa qala Abu Hatim ya ce yaktubu hadithu ko yuktabu hadithu ana rubuta hadithan Abu Salih Sammani sai dai wala yuhtaju bihi ba ayin hujja da su wa qala ibn ma'in yake cewa suwailih wato su tasgiri ne na salih shine suwailih wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace kana lahu akhun yana da wani dan uwa famata sai ya rasu fa wajada alaihi sai ya samu damuwa sosai akan rasuwar wannan dan uwan nasa fasa a hibzuhu tun daga nan sai haddasa ta zamanto bata da kyau ma'ana wata mutuwa aka yi masa ta taba shi sosai to tun daga nan sai ya zamanto kuma haddasa ta daina sai zama ba shi yana da su'ul hibz qultu sai nace qultu lahu fil bukhari hadithun wahidun imam al-bukhari yana da hadithin sa guda ɗaya fil jihad amma fa hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin al-Jihad na Abu Salih Sammani maqarunun bi Yahya bin Sa'id al-Ansari a hade suke da Yahya bin Sa'id al-Ansari kilahuma kuma duk su biyun sun yi ruwayan ne anin Nu'man ibn Abi Ayyash daga Abi Sa'id wa zakara lahu hadithain akharain ya ambaci wasu hadisan guda biyu daban kuma mutaba'atan wanda aka yi masa mutaba'a fi da'awat a cikin kitabud da'awat wa fi taqrib ka koma cikin littafin at-taqrib laqasa al-hafiz al-hukma fihi al-hafiz ibn hajar ya takaita bayani game da hukuncin hadisi ko hukuncin abu salih as-sammani fa qala a karshe sai ke cewa saduqun abu salih as-sammani saduq ne ma'ana mutumin kirki ne sai dai taghayyara hifzuhu bi akhiratin a karshen rayuwarsa haddasa ta canza an gane ko to wannan kamar in ka duba wato abinda ake so a gaya mana a mas'ala ta uku game da hadisin cewa kar ku fara wa ahlul kitabi da sallama sannan in kun hadu da su a hanya ku takure su ku mata wato ku takura su a gefe to wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi amma kaji Abu Salih Sammani yana ciki amma kuma ga maganganun da malamai suka yi akan ruwayar Abu Salih Sammani saboda ya samu ikhtilali a cikin ainihin wato kwakwalwarsa daga baya waraa ba'du ahlul ilm wasu daga cikin ahlul ilm malamai ma abota ilimi sun suna ganin anna hadal hadith shi wannan hadithin na Abu Salih Sammani innama warada fi qissati bani quraiza asalin hadisin yazo ne game da kissar ainihin wato banu quraiza khassatan musamman hina kharaja sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito li ijla'ihim dan ya kore su ba'da khiyanatihim bayan ha'intar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da suka yi fi ghazwatil ahzab a yakin ahzab kama fi hadisi abdurrahman kama yanda yazo cikin hadisin abdurrahman al-juhani رحم رضي الله عنه قال هيك يا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجا النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa inni rakibun gadan ila yahud annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan hau wato inni rakibun gadan ila yahud gobe in Allah ya kai mu zan hau abin hawa na zan je in yaki yahud ko zan je in kori yahud daga ainihin wato garin madina fala tabda'uhum bisalam sai ce kar ku fara musu da sallama fa idza sallamu alaikum imma su suka yi muku sallama fa qulu wa alaikum kawai ku ce musu wa alaikum wa kadhalika hadithu abi basarah al-gifari haka ma hadithin abu basarah al-gifari sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni rakibun gadan ila yahud gobe zan hau abin hawa in je wajen yahudawa fala tabda'uhum bisalam kar ku fara musu da sallama fa idza sallamu alaikum in su suka yi muku sallama fa qulu wa alaikum kawai ku ce musu alaikum fa hadha man'un sai wasu malamai suka ce wannan hadisan hani ne li bazlil amani lahum wato fi halatil harbi wato wannan ana nufin hana ba su garanti ko ba su aminci na zaman lafiya a halin yaki tunda annabi ya fita ne dan ya yake su to a irin wannan halin babu maganar ba domin in kai musu sallama kamar har yanzu akwai al'aman kenan to tunda babu wannan aman din to babu maganar sallama hadha ra'ayul hafiz ibn abdul bar wannan shine ra'ayin al hafiz ibn abdul bar wa naqalahu al hafiz ibn al qayyim haka ibn al qayyim shi ma ya ruwaito wannan an shaykhul islam rahmatullahi alaihim jami'a daga shaykhul islam Allah ya musu rahama ga baki dayan su wa haythu inna ahadith ibsha'is salam ahadithun sahiha to tunda hadisan ayada sallama mun karanta su satin da ya wuce ko sati biyu da ya wuce cewa ayada sallama to yayin da hadisan ayada sallama hadisai ne ingantattu kuma sun shahara wa kulluha tufidul umuma kuma duk hadisan suna fa'idantar da gamewar hukuncin ku yada sallama wato wahiya muwafaqatul li zahiril qur'anil karim wa innan hadisan na ayada sallama kamar hadisai ne da suka yi daidai da zahirin alqur'ani mai girma kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala fi sha'anil mushrikina game da al'amarin mushrikai salamun alaikum la nabtagil jahilin salamun alaikum la nabtagil jahilin wato salamun alaikum mun kubuta daga gare ku la nabtagil jahilin ba ruwanmu da wawaye an gane ko salamun alaikum la nabtagil jahilin cikin suratul qasas aya ta 55 wa qawlihi subhanahu da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala fasfah anhum wa qul salam wato fasfah anhu ka kauda kai daga gare su wa qul salam ka ce mun kubuta daga gare ku fa hadhihi al hadith wannan hadithin la yanhadu li takhsisiha wa halatuhu kama sabaqa fa hadha al hadith zama ka wannan hadithin da muke karanta na la tabda ul yahuda wan nasara bis salam an fahimta ko to wannan hadisin wai ba zai iya tasowa yayi takasisin wannan ayar ba ita ayar dai kaga ala umumiha salamun alaikum la nabtagil jahilin fasfah anhum wa qul salam to tun daga waɗannan ayoyin to wancan hadisin la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kamar ba zai iya ba zai zama takasisi ya kebance hukuncin banda ahlul kitabi ba a cikin wannan hukuncin ayar wa halatuhu kama sabaka alhalin shi kansa hadisin halinsa ka ji shi kamar yanda ya gabata ruwaya ce ta Abu Salih Sammani gashi kamar yanda muka karanta ko wallahu a'lam ma'ana kamar wasu malaman suna ganin za a iya fara musu da sallama kuma sun sallama za a amsa musu saboda hadisin Abu Salih Sammani ka ji yanda aka yi tattauna akan sa sannan ga ayoyin alqur'ani su kuma sun zo da umumi وبوب الامام البخاري في كتابه باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين امام البخاري ياي وني بابي اcikin littafin sa sahih al-bukhari sai ce babu taslim babun yin sallama fi majlisin a majalisin da fihi akhladun a cikin sa akwai gaurai akwai chakude min al-muslimin wal mushrikin akwai muslimi da mushrikai a chakuda a gurin ko kasuwa ko gurin taro akwai musulmi akwai ainihin wannan mushrikai a gurin to yaya in mutun yazo zai yi sallama ko ba zai yi ba wa akhraja fihi imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari sai ya fitar da hadisi wa akhraja fihi haditha usama sai ya fitar da hadisin usama ibn zaid radiyallahu anhu ainihin wato a cikin sahihin littafin sa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam zahaba ya'udu sa'd ibn ubada wato wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi Usama bin Zaid akan jaki za su je su yi dubiya zai dubo Sa'ad bin Ubada ba'da gazwati Badrin bayan yakin Badr wata ruwaya kuma aka ce kafin yakin Badr wa annahu marra fi majlisin fihi akhladun annabi da yazo wucewa ta wajen gurin zama wata majalisa sai ga a cikin majalisar ko gurin zaman akhladun min almuslimin wal mushrikina akwai gauraye tsakanin musulmi wato da musulmi da mushrikai a gurin abadatul awthan hadda masu bautar gumaka wal yahud da yahudawa da a gurin wa fihim abdullah ibn ubay ibn salul a gurin ma hadda shugaban munafikai abdullah ibn ubay ibn salul wa fil majlis abdullah ibn rawaha sannan a majalisin kuma ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha falamma ghashiyatil majlis lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen wannan majalisin a falamma kai ghashiyatil majlis majalisa ajajatu dabba yayin da kurar wannan jaki na annabi sallallahu alaihi wasallam kurar dabbar ta dan lullube ta taso sai ta lullube ainihin wato wannan majalis mutanen da suke zauna a majalisar khammara abdullah ibn ubay anfahu bi ridai sai abdullah ibn ubay ibn salul sai ya rufe ainihin wato hancin sa da mayafin sa saboda wannan kura da ta taso thumma qala sai ya ce la tughayyiru alaina ay la tusiru al-gubara alaina mu ku daina ta yi mana da kura kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo wucewa amma sai yake cewa la tu wato yake cewa la tughabbiru alaina kar ku ta yi mu ku daina ta yi mana da kura mu annabi da yazo fa sallama alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kaga ga irin jinsin gura mutanen da suke gurin annabi sai ya musu sallama thumma waqafa sannan sai ya tsaya fa nazala sai ya sako daga kan jakin fa da'ahum ila Allah tunda yaga guri ne da ya dace da ayi da'awa annabi sai ya sauka daga kan jakin sa dubiya zai ji amma sai ya sauka sai ya da'awa ya kira su zuwa ga addinin Allah wa qara alaihimul qur'an ya karanta musu alqur'ani fa qala abdullah ibn ubay ibn salul sai abdullah ibn ubay ibn salul yake cewa ayyuhal mar la ahsana man minha ma wato la ahsana min hadha wato kamar yana yi wa annabi izgilanci ne yace ya ayyuhal mar ya kai wannan mutum la ahsana min hadha in kana ma taqulu haqqan ma'ana babu abin da ya kai wannan magana ta ka kyau in da gaskiya kake in wannan abin da kake faɗa gaskiya ne to babu abin da ya kai shi kyau ma'ana wai wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in gaskiya ne to ba abin da ya kai shi kyau sai ya ci gaba da cewa fala tu'dhina fi majalisina mu gaskiya kar ku cutar da mu a gurin zaman mu kar ku cutar da mu a wajen zaman mu warje ila rahali ka koma gidanka can faman ja'aka minna wanda ya ga dama yazo daga cikin yazo wajen ka a cikin mu faqasus alai sai ka ci gaba da bashi wannan labarin ci gaba da yi masa wannan kissa to mahallu shahid dai shine kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu mutane gauraye da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma dai yayi musu sallama wa yashhadu li hadhihi sunnati alfi'liyya aidan abinda zai sake zama shaida ga wannan sunna ta annabi a aikace da yayi ta hadithu abi hurairah akwai hadithin abi hurairah radiyallahu an fi sahihain wanda yazo cikin bukhari da muslim wa fihi a cikin sa sai yace qala allah allah ta'ala yace ya adam idhhab fa sallim ala ulaika an-nafar a gane ko wa fihi a cikin sa yake cewa qala allah allah ta'ala yace ya adam ya kai adam idhhab ka je fa sallim ala haula'in nafar kai wa wa'ancan waccan jama'ar ka je kai musu sallama wa hum nafarun min al-mala'ikati julusun wata jama'a ce ta mala'iku da suke zauna a gurin fastami ma yujibunak in kai musu sallama ka gaishe su ka saurari wace amsa za su dawo maka da ita ta sallama amsar da suka dawo maka da ita fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika ita ce za ta zama gaisuwarka da gaisuwar zurriyyarka nan wanda za su zo bayan ka qal yace fa zahaba sai adam ya tafi fa qala ina zuwa sai yace assalamu alaikum فقالوا سيسكتي السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله سيسكت آرى مسا ورحمة الله بميسأل لك وكوا دينيكو نعم فهذا صريح في كون هذه التهية عامة وانا بياني نيك أرى ديكي نونة شوى جيسوى تاشا فكوا دكوا عامة tahiyatu adam wa zurriyyati wa an ce sallama gaisuwar annabi adam ce da zurriyarsa min ba'dihi wanda zasu zo bayan sa yuhayyi biha banu adam ba'dhum ba'dan wato yuhayyi biha banu adam ba'dhum ba'dan ya'yan adam zasu dinga gaida junansu da ita wannan kalma sashin su ga sashi da ko musulmi ne ko ba musulmi bane in dai dan annabi adam ne to gaisuwarsa kenan sallama ko kun fahimci fiqihun da malamai suke so su fito da shi anan wa inna ma yustafadu minhu abinda zamu fa'idanta anan fi muwafaqatil ahadith al ukhra wannan ya dace da wasu hadisan daban annahu fi halil harbi cewa wancan abin na cewa kar ku farawa yahudu da nasara da sallama in a halin yaki domin an dauko mana asalin ai hadithin wancan ko cewa ai su yahudawa ne suka saba alƙawari suka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hau abun hawa ya shirya zai je ya yake su zai kore su daga garin Madina sai ya ce wa sahabbai ku je in mun je kar ku fara musu da sallama in sun muku sallama kar ku amsa saboda ai sallama alama ce ta ana zaune lafiya to mu ba ma zaune lafiya da su kaga kenan wanda ba za ka yi wa sallama ba cikin kafirai in mun fahimci fiqihun shine kafirin da ake yaki da shi amma kafirin da ake zaman lafiya da shi za a yi masa sallama kenan ko kun fuskanci ma'anar wa inna ma yustafadu minhu fi muwafaqatil ahadith al ukhra dan abin ya dace da wasu hadisan ai annahu fi halil harbi a halin yaki ma ahlil harbi tare da kafiran da ake yakin da su la yajuzu ibda'uhum bis salam to baya halatta fara musu da sallama kun je za ku yaki kafirai kuma ku je ku dinga ce musu assalamu alaikum to ina magana sallama wa amma ahlu dhimma amma kafiran amana wal muahidun da waɗanda aka yi yarjejeniya da alƙawarin zaman lafiya da su wa man salamnahum min ahli shirki da waɗanda muka yi maslaha da su na zaman lafiya daga cikin ma'abota shirka fala mani'a ba abinda zai hana min bazilis salami lahum nayi musu sallama li'annahu min makarimil akhlaq domin yana daga cikin kyawawan ɗabi'u wallahu a'lam wa in ana zaune lafiya da kafirai kawai za ka fara musu da sallama ba matsala an gane ka zo gurin su ka fara musu da sallama wannan ba shi da wani matsala in ana zaune lafiya kenan in mun fahimci fiqihun
an hana yin sallama ne, kaga wannan karatun fa karatu ne mai tsada mallai ya kawo mana shi anan, bana jin wani ya taba cin karo da wannan matsalar in ba a yanzu ba. An gane ko? Mun tafi akan cewa ba a fara mun da sallama, domin shi kansa Abul Hasan Ash-Shadili ai abin da ya ce kenan, ba za a yi wa kafirai ainihin da sallama ba. To shine mallai ya dauko wannan faffadan bayanin dan ya nuna cewa akwai bambancewa tsakanin wannan matsala din. Wallahu a'lam. Wa amma al-Hafiz ibn Abd al-Barr, amma shi al-Hafiz ibn Abd al-Barr fahamala haditha Abi Hurairata, shi kuma sai ya dauki hadisin Abu Huraira ala ma'anal jawaz, akan ma'anar halacci. Wa annahu la yajibu 'alal muslimi ibda'uhum bisalam, ibtida'uhum bisalam, ma'ana ya halatta muslimi ya fara wa waɗanda ba muslimi ba da sallama. Ibn Abd al-Barr yace shi abin da ya fahimta hadisin Abu Huraira yana magana akan halacci, amma ba wai wajibi bane musulmi ibda'uhum bisalam ya fara kafirai da sallama, ba wajibi bane, walakin yajuzu, sai dai ya halatta. Qala rahimahullah, Ibn Abd al-Barr yake cewa kadur wuya an jama'atin min as-sahaba, domin an ruwaito daga jama'a masu yawa cikin sahabbai, wat tabi'ina da tabi'ai ridwanullahi alaihim, Allah ya kara musu yadda, annahum kanu wato yabda'una bisalam, sun kasance suna farawa da sallama, kullaman laquhu, duk wanda suka hade da shi, min muslimin aw dhimmiyin, na musulmi ne shi ko kafirin amana. An gane ko? Yawa, an samu cewa sahabbai da yawa da tabi'ai in sun hadu da duk wanda suka hadu da shi, tunda an ce wanda kuka hadu da shi ku fara masa da sallama, to musulmi ne ko ahlul kitab ne za su fara masa da sallama. Warada zalika an Abi Umamah al-Bahili wa Abdullah ibn Mas'ud, irin wannan wayanda suke yin hakan an samu daga Abi Umamah al-Bahili, ya kasance shi ma duk wanda ya hadu da shi kawai yana masa sallama, ko musulmi ko zimmi. Haka Abdullah ibn Mas'ud, haka Fadala ibn Ubayd, haka Abi Darda, haka Ibn Abbas, wayannan suna daga cikin sahabban da duk wanda suka hadu da shi kawai suna amfani da umumin wancan hadisin kawai za su yi masa sallama. Fal ma'ana fi zalika, ma'anar dake cikin haka, wallahu a'lam, annahu laysa biwajibin, ba wajibi bane an yabda almuslimul marru alqa'idat dhimmi, ba wajibi bane muslimi da yazo shigewa ta wajen kafirin da yake zaune, tunda an ce ka'ida na tsaye mai wucewa shi zai wa na zaune sallama ko, to ba wajibi bane musulmin da yazo wucewa yaga kafirin amana a zaune ya masa sallama, ba wajibi bane. Warrakibul muslimud dhimmiya, ba wajibi bane wanda yake kan abun hawa musulmi yayi wa wanda yake tafiya a ƙasa cikin kafiran amana sallama, kama yajibu zalika bis sunna, kaman yanda hakan yake wajaba a sunna, ala man kana ala dinihi, ga wanda yake kan addininka. Yanzu in wanda yake kan addininka ne, kaga in kana tafe shi yana zaune, kai zaka fara masa da sallama. Idan ainin wato kana kan abin hawa shi yana tafiya a ƙasa, kai zaka fara masa da sallama, wannan idan din musulmi ne kenan. Amma in ba musulmi bane, ba wajibi bane sai ka fara masa da sallama. Fa in fa'ala, amma in mutun yaga yana ya zo wuce yaga kafirin amana a zaune ya masa sallama, ko yana kan abun hawa yaga kafirin amana yana tafi akan kafafuwansa ya masa sallama, fala haraja alaihi, babu wani laifi akan sa. Fa ka annahu qala sallallahu alaihi wasallam, kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa alaikum, babu laifi akan ku an tabda'uhum bisalami, ku fara musu da sallama. Bi dalili ma rawal Walid bin Muslim, dalili saboda abinda Walid bin Muslim ya ruwaito, an Urwata bin Ruwaym, daga Urwa ibn Ruwaymin kala yace ra'aitu aba Umamah al-Bahili, naga Abu Umamah al-Bahili yusallimu ala kulli mallakiya, yana yin sallama ga duk wanda ya hadu da shi, min muslimin wa dhimmi, muslimi ne ko kafirin amana. Wa yaqulu, har ma yana cewa hiya tahiyyatun li ahli millatina, wannan sallama din gaisuwa ce ga waɗanda muke addini iri ɗaya, wa amanu li ahli dhimmatina, sannan kalma ce gaisuwa ce ta zaman lafiya ga waɗanda suke ƙarƙashin alƙawarin mu cikin kafirin amana. Duk kafirin amana da yaji ka masa sallama, yana nuna cewa wannan yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninka da shi tana nan, shi kuma musulmi da ka haɗu da shi kai masa sallama, wannan gaisuwa ce ta addini kai masa. Wannan shine abinda Abu Umamah al-Bahili yake faɗa. Wasmun min asma'illahi, yace sannan kuma sallaman nan assalam suna ne daga sunayen Allah, nufshihi bainana, da zamu yada shi a tsakanin mu. Qal, sai yace wa min hujjati man zahaba ila hadha, yana daga hujjar wanda ya tafi akan haka qauluhu jalla wa ala fadin Allah ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din an gane ko la yanhaakumullahu Allah bai hana ku ba 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din ga wadanda basu ainin wato lam yuqatilukum basu yake ku ba fid-din saboda addini Allah bai hana ku ba kenan ku yi mu'amala ku yi gaisuwa ku yi hulda ga wadanda basu yake ku ba saboda addini ka koma cikin suratul mumtahina aya ta 8 intaha kalamu ibn abdul bar wannan anan maganar ibn abdul bar ta cike kuma insha Allah zamu tsaya a wahadihi mas'alatun insha Allah sai mu bari zuwa darasi na gaba sai mu dora insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin